akwai tambaya a cikin karatu a karanta. To ina suka samu wannan cewa duk inda ɗaliba ta ga malami ta mai sallama, babu halacci akan wannan. Saboda cikin masaba ta malikiya, cikin masaba malikin da dillawa annahu, akwai saddu zara'i'i ta wushe tsauni ko jaye tsauni, jaye kwaranga, duk wani abu wanda za a taka lawa a ci maɓanna gara jaye shi. Yanzu yarinya in ta ga malami ga hanya ta mai sallama, yakan sha tare da aboki ne, kuma ko shi din bai da aminci da ita, tunda zo mu hada mata ce, babu halaccin shiganta da hanya ta tsaya shi magana da ita. Dan wannan kamar ya bude kuha wani shi ma shi mata sallama din, ko ta ba wani sallama wanda ba shi ba. Kuma abin da ke faruwa kenan mushahadatan, an yi ta gani shina ta faruwa irin wannan. Hukuncin hana bara cikin masallaci.